Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraronmu assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Yanzu ma dai Hauwa Sharif ce take dawowa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda kakakin ministan wutar lantarkin Najeriya ya karyata labarin da ke fara kaina a shafukan sadarwar zamani cewa ministan ya yi hadari a jirgin sama. Za kuma a ji shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalma Sigarba, inda a yau za a ji amsar tabbara da wasu daga cikin masu sauraronmu suka yi irin su Umar Gashuwa, Adamu Dambowa da Sa'idu Mammani da ke Kanan Dabo, inda suka nemi a basu tarihin mulkin mallaka a Afirka, musamman ma a Najeriya. Muna kuma tafa da labarin wasanni, to amma da farko ga Maryam Dauda da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu mutane dauke da manyan makamai sun yi awan gaba da tsohon shugaban mulkin sojan kasar Gini na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yara a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jami'ai uku. A cewar ministan shari'a kasar Charles Wright, mazauna yankin sun fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na Dakaru na musamman na sintiri a kan titunan birnin kasar bayan da aka ji karar harbe-harbe a gundumar Kalom, inda aka tsara Kamara da wasu a gidan yaran Central House. Tun a shekarar da ta gabata ne dai Kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a bisa zarginsu da kitsa kisan kiyashi da fyaɗe da jami'an tsaron kasar Gini suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan demokradiyya da aka yi a ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2009. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa akan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa da Masar da Qatar, da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati gabanin ziyarar ta Blinken. Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifukan yaki ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da kuma rufe yankin. A gefe guda kuma, masana harkokin diplomasiyya da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya, inda wasansu suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambowal na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Ziyarar sakataren harkokin kasashen wajen Amurka ya samu masana diplomasiya da masana siyasa sun bayyana ra'ayoyinsu. Farko ga ambasada Abubakar Cika, tsohon jakadan Najeriya a kasar Iran.
Wannan ziyara ta biyu ce, matsala kamanci amma kuma idan zai kawo zama lafiya, saboda abin da ya zan su kansu Larabawa suke fita duk wannan engagement din da ya zan kasashen Amerika ko ma shugaban kasa Amerika din da ya zo da chief secretary of state din da ya zo yanzu, abin da ake son ya su zo magana da kaman ma wanda ya zan za a season fire
a daina fada
sannan kuma su ba da dama a kai kayayyakin agaji da tallafi da su waɗannan mutane cikin gari. Akwai yara, akwai mata, akwai tsofaffi, to ya kamata ya zan da kanta Amerika ta sa bakinta, saboda dilin da ake mata babban kasa za a yi tsawatawa da kanta Isra'ila ba ta yi magana ko wace kasa in ba ta ba idai da Ingila.
Sakataren harkokin wajen Amurika Blinken, wannan shi da karo na biyu da ya zo gabas ta tsakiya. Gaban kasar Amurka Joe Biden shi ma ya je, amma ka gani wannan kai kawo da suke yi zai kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya?
Bin da aka tunani shugaba ya zo ga kasa kuma ga al'umma, gaba ya zama mai adalci ne, to in Allah so in shugaba mai adalci ne kuma ya zo za a samu zaman lafiya. Amma abin da yasa ake harsashe shi ne kamar ita kanta Amerika ko kuma shi shugaban kasa Amerika Joe Biden, shi Secretary of State ana ganin kamar sun karka gaba sakila goyon baya bisa ga abin da suke.
Da yake ka taba yin ambasada a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya, da a ce ka bada shawara, wace shawara za ka bai wanda za ta kawo zaman lafiya tsakanin Falastinawa da Yahudawa?
To bisa gaskiya ba za a yi a samu zaman lafiya Gabas ta Tsakiya idan dai ya zan ita kanta America ba ta koma ba bisa ga wannan shin hida wanda ya zan wancan tsohon shugaban kasa na America shine Barack Obama. Two states, Palestinians suna da nasu, Israelis suna da nasu.
Shiko Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau, masani siyasa ne a Najeriya.
Ziyarar ba abun mamaki bane, musamman kiraye-kiraye da sauran kasashen duniya suke yi, da kuma musamman abubuwan da suke fitowa a Gabas ta Tsakiya daga shugabannin Larabawa da kuma kungiyoyin Larabawa, na cewa akwai buƙatar a tsagaita wuta domin a samu maslaha ko fitina ta ɓarke tsakanin Hamas da kuma Isra'ila. Duniya gaba ɗaya ta damu saboda ba zai yi ka yaki Hamas ba tare da ka taɓa mata da ƙananan yara da waɗanda ba su ji ba su gani ba. Kuma wannan shi yake daga hankalin duniya, na cewa akwai wani tashin hankali wa abin da muke kira humanitarian crisis yanzu da yake yin Gabas ta Tsakiya, musamman a yankin Gaza na Palestina. Isra'ila ta nuna kusa-kusa ba za ta yarda da haka ba. Abin da take ƙoƙari ta yi shi ne sai ta kakkafe gaba ɗaya Hamas a cikin zirin Gaza. Yaya wannan yaki zai yiwu da kuma ya kasance an kare musamman rayuka na farar hula da mata da ƙananan yara? Mun ga yadda makamai suke afkawa a cikin asibitota, amma dai abin da ya dauki hankalin duniya da sauran kasashen Larabawa da kuma shugabannin kasashen Gabas ta Tsakiya, akwai yiwuwar kwaɗan zai wuce na Hamas da kuma da Isra'ila, wanda kuma ana jin tsoro ko wani lokaci Hezbollah tana iya shiga cikin wannan fada, wanda kuma zai ƙara caɓa lamura gaba ɗaya a Gabas ta Tsakiya. Domin duk wanda ya san alaƙar Isra'ila da Amerika ya tabbatar da cewa ɗan jimi ne ɗan jimi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Faryan Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a ɗan tsakanin nan ne labarai suka riƙa yawo a kafafen sadarwar zamani cewa ministan lantarkin Najeriya ya yi haɗari a jirgin sama. To sai ga shi mai magana da yawon ministan ya fito ya ƙaddata labarin, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoton da Hassan Umar Tambol ɗin ya aiko mana.
A halin yanzu dai wasu bayanai da ke yawo a yanar gizo sun nuna cewa jirgin saman da ke dauke da ministan wutar lantarki na Najeriya, Mr. Adebayo Adelabu, ya yi hadari a kusa da filin jirgin saman Samuel Ladoke Akintola da ke Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Rahotannin sun nuna cewa jirgin saman mai lamba HS-25 ya kaucewa hanyar saukar jiragen sama ne a Ibadan a yayin da yake kasa-kasa don sauka. Jirgin saman na kamfanin Fleet Aero. Rahotanni sun kara da cewa jirgin ya dumfari filin jirgin saman Ibadan ne da ke Alakiya da misalin karfe 7:20 na yammacin jiya Juma'a kafin ya yi haɗari, inji wasu bayanai. Wata majiya ta bayyana cewa masu ceto sun kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin lamun lafiya ba tare da wani kwarzane ba, sai dai kakakin ministan wutar lantarki na Najeriya Adebayo Adelabu, wato Mr. Bolaji Tunji, ya musanta haɗarin jirgin saman a wata hirar da muka yi da shi ta wayar tarho. Yace ba wani abu mai kamar hakan.
It's really nothing about it, my brother. I don't know where all this information is, but I've been trying to confirm from the minister myself. Unfortunately, I've not been able to get to it, but I've not had any information to that effect. I can't see there's any substance to it.
Kakakin ministan wutar lantarkin na Najeriya, Mr. Bolaji Tunji, yace a gaskiya ba wani abu mai kamar haka. Ban san inda wannan bayani ya fito ba. Ni ya kamata in ji wannan labari, amma kawo yanzu ni nayi kokarin in ji ta bakin ministan don in tabbatar, amma ban same shi ba, kuma har yanzu ban ji wani labari ba mai kamar haka. Babu gaskiya a cikin wannan labari. Waɗanda na bada wannan labari, labarin shaci faɗi ne kawai, babu wata makama ga wannan labarin, ga wannan hadarin jirgin sama. Yace sai ya tantance labarin. Na tambaye shi inda minister Adebayo Adelabu yake a halin yanzu. Mr. Bolaji yace shina ganin minista shina birnin Abuja a halin yanzu, ko da yake bai sani ba. A wani bayani kuma, daraktan hulɗa da jama'a na hukumar binciken tsarin jiragen sama na ƙasa, wato MSIB a takaice Dr. James Odaidu, yace tuni aka tura jami'ai don bincike a filin jirgin sama na Samuel Ladoke Akintola da ke Ibadan domin gano gaskiyar lamarin. Bayanai dai sun nuna cewa jirgin yana kan hanyar sa ne daga birnin Abuja zuwa Ibadan a jihar Oyo kafin ya sami hadari. Hadarin jirgin sama a Najeriya dai ba sabon abu bane wanda yake sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu mutanen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Malam Hassan, sai mu ce Allah shi kyauta. Masu sauraro ka da Ashafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku, inda a yau za a ji amsar tabbayar da wasu masu sauraron mu suka yi, kamar su Umar Gashuwa, Adamu Dambuwa da Sa'id Mammani da ke kanan Najeriya, inda suka nemi a basu tarihin mulkin mallakan Afirka, musamman ma suka ce a Najeriya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama, ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Dambuwa da Sa'idu Mammani Kano, da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka, musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar.
Da farko, kamar yadda aka sani, Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan, da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya, ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko, shi ne amfani da yammacin asiri, wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin Afirka. Kuma wa'innan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shi ne wani mutum da ake kira Prince Henry, wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mungo Park, wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806. Shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton, wanda aka haife shi a shekarar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Landa daga shekara 1804 zuwa shekara 1834, wannan mutumin Ingila ne, ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo. Akwai Henry Bath, wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, wanda mutum kasar Jamus ne, ya iya rubutun Larabci, ya kuma iya magana da Larabci, ya yi rubutu, ya yi wallafe-wallafe, wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizigi guda 5 da Turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a kasashen Afirka. Wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turo mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo, su ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci, kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ƴan jari hujja, wato trading companies kenan a Turance. To idan ka duba za ka yankin da ka je na kasar Afirka, za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen Afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali, akwai British East Africa Company, wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara ta 1888, wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara ta 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC, kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes, wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara ta 1923. Akwai kuma UAC, United African Company, wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC, United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga, gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya. Sannan abu na uku su ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. Misali, kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba. Misali, a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata. Sannan shi ne Lalugat ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka, wato area da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Niyamarai, inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Lalugat, wanda shi Lalugat ɗin nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga murƙushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi. Suka kashe mutane, suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Saboda sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaga ayyuka irin na addinin Musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Saboda haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa, wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin, dole sai dai a taho da kafa. Idan an zo kuma za a tadda ruwa ba zai bari Turawa su ƙetare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Da suka ƙera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa, suna zama a bakin gaɓa, suna kuma tallan bayi da sauransu. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali, su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su, ko kuma su bautar da su a cikin garinsu ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata. To, akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
anan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so?
Gaskiya ne, akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa. Duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi, to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su. Ta ne duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira Sarki Abubakar Dan Ibrahim, wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887, amma aka sauke shi turawan mulkin Malaka suka sauke shi a shekara ta 1904. Sannan akwai sarkin Bauchi Malam Dumaru, wanda ya karbi turawan mulkin Malaka da hannu biyu a shekara ta 1902, amma duk da haka ba su amince masa ba, su yarda da shi ba, sai da suka kama shi suka kai shi kotu, sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Zazzau Kwasau, wanda shi suka dauke su suka kai shi Ushishi, daga baya suka dauke su suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904, wanda daga baya aka sa wamban Zazzau ya gaji sarautar kafin hakana da sarki. Daga na uku kenan. Sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir, wanda aka sauke a shekara ta 1901. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi, sarkin Zazzau. Sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano, wanda ake kira Aliyu Babba. Bayan an sauke sarkin Zazzau, yana ba da bayanai irin na legen asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su, shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Musulmi Attahiru na ɗaya, wanda ya kiyarda ya amince ma tura mulkin Mallaka, ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903, wanda aka yi yaƙi tsakanin turawan mulkin Mallaka da sarakunan Musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi. Wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu, sannan suka nada sabon sarki Attahiru na biyu. Kaga idan ka duba tarihi za ka ga cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakunan. Wadanda za su bi barzansu ba da yawan jama'a su ba. Wannan kenan. To duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakunan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar Kwanon Amitamens ta soke kontrajin Anwar El Ghazi ɗan ƙasar Holland saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na goyon bayan faɗin Sinawa a rikicin Isra'il da Gaza, kamar yadda club ɗin ta tabbatar a ranar Juma'ar da ta gabata. Club ɗin na Bundesliga ya dakatar da ɗan wasan mai shekaru 28 a ranar 17 ga watan Oktoba bayan wani sako da yanzu ya goge a shafukan sada zumunta wanda ya nuna goyon baya ga Palestine. A ranar Litinin, Mens ta rage dakatarwar da aka yi masa tare da yi masa gargaɗi a hukumance, amma a ranar Juma'a kungiyar ta sanar da cewa ta soke kontrakin El Ghazi nan take. Victor Osimhen zai iya kai ƙwallon nasara nan gaba. Victor Osimhen ya ci wa Napoli ƙwallo 6 a wasa 8 na gasar kungiyar ta Italiya a bana. Shahararren tsohon ɗan wasan Nigeria Emmanuel Amunike ya ce Victor Osimhen na da sauran bajintar da zai nuna nan gaba bayan dan wasan na Super Eagle ya kare a matsayi na 8 a jerin sunayen kyautar Ballon d'Or ta bana a shekara ta 2023. Ita kuwa kasar Saudiya ta nada Yaya Toure a matsayin mataimakin kocin ta. A nada tsohon dan wasan tsakiya na Ivory Coast Yaya Toure mataimakin kocin tawagar kasar Saudiya, dan wasan mai shekaru 40 zai yi aiki tare da Roberto Mancini wanda ya horas da shi a Manchester City tun tunda watan Agusta da ya gabata ne aka nada mace ne a matsayin kocin Saudiya kuma ya jagoranci wasanni hudu tun lokacin Tore wanda ya buga wa Manchester City wasa na tsawon shekaru 8 bayan da ya sanya hannu a shekara ta 2010 ya fara horar da ƴan wasan a shekara ta 2019 kuma ya bar aikin sa a club din Standard Liège na Belgium mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG Lens yace yana da yakinin dan wasan gaba na kungiyar Kylian Mbappe zai lashe kyautar Ballon d'Or kwanaki uku bayan da dan wasan dan asalin kasar Faransa ya kare a mataki na uku bayan da Messi da Haaland suka yi na daya da kuma na biyu a karon farko cikin shekaru 24 dan wasan gaba na tawagar Nigeria Victor Osimhen ya shiga cikin jerin ƴan wasan da suka yi takarar lashe kyautar Ballon d'Or da aka bayar a ranar Litinin FIFA ta yanke hukuncin haramtawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa Spain Luis Rubiales shiga harkokin wasanni na tsawon shekaru uku saboda sumbatar ƴar wasa Jenny Hermoso da ke cikin tawagar kasarsa da ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata tauraron kwallon kafan Argentina da yanzu haka ke kungiyar Inter Miami a kasar Amurka Lionel Messi ya lashe kyautar gwarzon duniya ta Ballon d'Or karo na 8 a jere anan za mu ja birki a wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya dafa mana Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
An gaida Malam Salisu Lado da labarin wasanni masu sauraro yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice wasu mutane ɗauke da manyan makamai sun yi awon gaba da tsohon shugaban mulkin sojan ƙasar Guinea na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yari a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jama'ai a cewar ministan shari'a ƙasar Charles Wright. Mazauna yankin sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na dakaru na musamman na sintiri akan titunan babban birnin ƙasar Guinea bayan da aka ji harbe-harbe a gundumar Kalo inda aka tsara Kamara da sauran wasu a gidan yarin Central House. Tun a shekarar da ta gabata ne dai Kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a bisa zarginsu da kitsa kisan kiyashi da fyaɗe da jami'an tsaron ƙasar Guinea suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan demokradiyya da aka yi a ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2009. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa akan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Masar da Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati. A gefe guda kuma masana harkokin diplomasiya da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya inda wasu su suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kyiv na kasar Ukraine. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar.
To masu sauraro baki ɗaya kuma na muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hauwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.